Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada, wato dysmenorrhea a turanci. Dysmenorrhea ciwo ne mai tsanani da ke faruwa da mace a lokacin da za ta yi al'ada, yakan kama mara a wasu lokutan ma har baya da kafafu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara na jihar Kano, inda ta fara da yi mana cikakken bayani game da ciwon mara mai tsanani a lokacin al'ada. Likita, gare ki.
Ciwon mara na mace wadda take jinin haila shine wanda aka fi sani da ciwon haila. Ita mara ta fara ne daga daidai kan cibiya zuwa inda kashin da yake kare al'aura yake, wato ana ce mishi pubic bone kenan da turanci. So dukkan halittun da ke wannan guri suna cikin inda ake kira mara da Hausa. So wato shi wannan guri akwai mafitsara a ciki, a jikin mace kuma akwai ita mahaifa da kuma waɗansu halittu ma haka. Wato idan ciwo ya taɓa mata mafitsara ko mahaifa ko wane daga cikin wannan halittu, inda ya taɓa ɓangaren mara ne, to za a ce tana ciwon mara. Idan lokacin da take jinin haila ne kuma take ciwo daga gurin kar aka fuskanci cewar daga cikin mahaifa ne, to ya zama ciwon haila kenan.
Shin akwai wani abu da ke haddasa irin wannan ciwon mara mai tsanani a lokacin al'ada?
Gaskiya abubuwa ne da yawa. Za mu fara da wanda ya fi mahimmanci, wato matsewar ita tsokar da ke cikin mahaifa, wato muscular layer. Likita yana cewa myometrium kenan. Ita wannan tsoka in ta yamutse ko ta matse, wato ta contracting, kokarinta shi ne wannan jini da ya taru a cikinta ya fita. Shi isa za ta yi ta yamutse wannan, wato tana ta contracting, shi ne sai mace za ta yi ta jin zafi har sai wannan jini ya gama fita gabaki daya. Abin da yake kuma kawo ya matsewa wani sinadari ne wanda ina layer din ita mahaifa, wato endometrium, yake fitarwa. Sinadarin sunan shi prostaglandin. To ana samu zai yi ta fita, in ya fita kuma sai ita mahaifa kuma tana da waɗansu sinadarai wanda suke karɓar wannan sinadari na prostaglandin, wato receptors. Shi wannan receptor ɗin idan yana da yawa, wato makarbi kenan ko mai karɓa, yawan su shi yake ƙarawa wannan contraction, wato ya matsewa na tsoka yayi yawa. So idan aka samu wannan prostaglandin ɗin ya fita, sai wannan ita tsoka kenan, wato muscular layer, sai ta karɓa, sai kuma ta ansa kiran shi, kuma shi nuna mata yake ta ya matsewa. Saboda haka sai ta matsa, ta murɗa, ta yi ta contracting, dan dai kawai dai ta fitar da abubuwan da ke cikinta an daina buƙatar su. Menene yasa aka daina buƙatar su? Dama mace wadda ta isa haihuwa tana yin jinin haila, kuma abin da yake kawo wannan jinin haila ba wani abu bane, shine rashin samun ciki. Dama idan mace ta fara abin da ake kira nesting kenan, wato shiryawa kenan in preparation na samun ciki, shine nesting. Shi kuma nesting yana faruwa a cikin mahaifa, wannan ina layer ko endometrial layer, wato ta can ciki kenan. Yau wato ita ce za ta taru ta shimfiɗa abubuwa waɗanda za su ƙara ingancin girman baby, za su saka jariri kenan wanda yake a cikin ciki ya zama cewar ya samu guri wanda zai samu mishi nutsuwa da kwanciyar hankali, ya girma yadda ya kamata. To wannan nesting din da take yi, akwai sinadaran da suke kula da wannan. To idan aka samu wannan shimfiɗa, sai kuma ya kasance ba a samu ɗa ba, za ta iya yiwuwa ko ba mai aure ba ce, ko kuma idan mai aure ce, to idan ba a samu ciki ba, shi ne sai wannan nesting ɗin ko kuma implantation bed ko shimfiɗa ta jariri, sai kuma ita kuma sai ta lalace. Wannan yana cewa kenan ba wai wannan shimfiɗa tun tali ba ce, a'a, duk wata sai an yi wannan shimfiɗar sabuwa dal ta kowane jariri. Wannan lalacewar da ta yi shi ne sai duk abubuwan nan da wannan layer ta haɗa, wato wannan mataki na endometrium ya haɗa, duk sai ya zagwanye. to wannan zagwanyewar da zai yi to sai fa an fitar da shi saboda kuma bai da wani amfani a jikin mace. To wannan fitarwar da za a yi din shine layer tsoka wato muscular layer ita kuma sai ta ce bara in taimaka matsa. Wannan taimakon matsawar wanda shine yake wato amsa kiran wannan prostaglandin din to shine sai ya jawo ciwon mara. Abinda kuma nake so a fahimta a ciwon mara shine jiki jiki ne. Wata tana da prostaglandin din ma wannan sinadarin wanda zai jawo tana da shi da yawa. Wata kuma a'a gashi ma tana da shi da yawa amma kuma wannan daya receptor din wanda zai kara wa muscular layer sensitivity wato ya ansa ya aiki ita kuma nata ba su da yawa. Saboda haka komai yawan wannan prostaglandin din ba zai ansa bare yayi ba. Wasu matan ba su san me ya ce wa marar haila ba amma wasu sun sani sun san shi tunda har kwantar da su muke yi a kwantar da su a sa musu ruwa ko har ma ai musu allurar bacci saboda azaba.
Sautari irin wannan ciwon yakan zo wa wasu matan da ciwon baya, kafa, amai, wasu ma sai an yi musu karin ruwa. Shin me ke kawo haka?
Abin da yake faruwa shine na masu ciwon baya ita mahaifa tana zaune ne kusa da wannan kashe na baya. To wani lokacin idan zafi ya kai zafi yayi tsanani ana dan samun kumburin mahaifa. Yana daga cikin abubuwan da yake jawo ciwon mara da na ce ba sai an fada ba haka. To wannan kumburin kuma zai iya haifar da rashin jin dadin a gurin kashin baya haka. Akwai wayansu jijiyoyi ma da suke taimakawa ita mahaifa ta zauna. Wayansu an dauro su ma da kashin baya ne. To wannan idan ta kumbura din ko kuma tana girgidi tana jawo shi haka sai ka ji ba ya rike yana ciwo. To akwai kuma waɗanda za ki ga sun zo da ciwon kafa. Ita abin da yasa ake samun ciwon kafa kin ga nayi magana jijiyoyi ko? To akwai jijiyoyi waɗanda su kawai kamar ana ce musu ligament da turanci su kawai support suke bayarwa to suna daidaita zaman wata halitta ta ciki kamar kayan ciki haka a cikin jikin mutum yanda ba zai samu rikitarwa ba haka. To akwai kuma jijiya mai aika sako ana ce mata nerve. Akwai kuma jijiya mai aika jini ana ce mata blood vessel. Ita jijiya mai aika sako akwai waɗanda hanyoyinsu sai fa sun bi ta hanyar mahaifa. To idan suka bi ta hanyar mahaifa sai kuma su sauka ƙasa zuwa kafafu har can ƙasa ma. To za ta iya yiwuwa wannan mahaifa ko idan ta yi wannan kumburin ko in ta kwanta ko kuma a'a tana fitar da abin da ake kira inflammatory metabolites. So idan aka samu wannan yana jawo abin da ake kira irritation ko kuma tabuwa wato kamar a tsokano waɗannan jijiyoyi masu aika sako. So idan waɗannan jijiyoyi masu aika sako na zuwa kafa su gwiwa da shauransu in suka tabu shine za ki ga ana samun ciwon kafa, ciwon gwiwa da riƙewa. Sai kuma waɗansu matan waɗanda suke da waɗansu ciwuka a tare da su kamar waɗanda suke da ciwon fibroid gaskiya suna samun matsalar ciwon haila sosai. Sannan kuma suna ƙara samun wato tsanani akan waɗansu ciwuka da za su zagaye ciwon haila a wannan lokacin. Sannan akwai mata waɗanda suke da wani ciwo da ake cewa endometriosis. Shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke iya sawa mace ta samu ciwon haila wannan dysmenorrhea din. Akwai kuma amai da tashin zuciya wato nausea and vomiting. Wato shi wannan sinadari na prostaglandin shi ma yana iya tasiri kai tsaye akan tsarin su kayan hanji. Sai ya haifar da su tashin zuciya da amai motsinsu sai ki ga an samu matsala ko ya tsaya ko kuma ba zai yi motsi yadda ya dace ba. To ko kuma ya ringa irin slow wato ya ringa hankali. To wannan abin da ake kira slowing gastric motility kenan. Sai ya sa ka ci abinci amma bai sauka yadda ya kamata ba daga cikin tumbi bai shiga cikin hanji da wuri ba. To wannan dadewar da yayi a cikin tumbi ga kuma acid da yake dake cikin tumbi wanda yake kakkarya kayan abinci na sai ya taru. In ya taru kuma gashi akwai abinci gashi kuma shi ma level din shi ya dan hau haka kaman ana neman cika bokiti idan bokiti ne haka sai ya ringa dawowa. To wannan dawowar da yake yi sai ya je sai ya ringa dan da yake yana da yaji yana da zafi shi acid din sai ya ringa kono wasu fatoci ta gurin karkashin gullet kenan ko wanda kake hadiyar abinci ya shiga cikin hanji makogwaro haka amma ta hanyar hadiya. So sai ringa neman dawowa shine sai mutum ya ji tashin zuciya ya ji yana so yayi amai wasu ma har sai amai zaka ji aman ma yana da daci. To waɗannan su ne abubuwan da suke ƙara sawa a samu waɗansu alamomi banda iyakacin ciwon mara kawai. To akwai kuma waɗanda za ki ga in suka yi amai da yawa ko kuma a'a suna zubar da jini da yawa, to sai kiga sun samu abin da ake kira dehydration, wato ruwan jikin su ya ragu sosai, to wannan shi zai sa har sai an saka mata ruwa.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin, sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Asaida ce ka ce duniya ana ta wani kari, ba ana rawa kuma.